masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na goma an tashi lafiya
lafiya kalau alheri
ai yau baka ce a wajen na ba ka ji abin da wata ce kenan a wajen da sai duran da naje ka ce a wajen na ce to ba kwa tare kenan kana New York ashe a wata gane
a ce
mata ai ba haka bane ai kana cewa ya angoku daga angoku daga angoku zuwa angomu ya wurin ba wai New York gake ba to amma
in za ilu ba New York bane ke sa haka yake
jama'a kin da goma a ce lauya ne kai
a ba ne video muka kai rikami eh saboda matakan tsaro
ashe ina wace wani abu zan dauke ka lauya
to bismillah kadi a kama duka ba
ka amma da ka muka ta nasiru da yasa mamma a wurin da da wasu da wai wai na
shi da kuma lokacin da ko
Nasiru ba haɗa a wurin a lokaci kaza shuru ban gasu ba to mun ga kuma kamar yadda muke jin wannan waka yau dai ta zama marigayya
haka
ita Tina Turner ba
haka din
wannan fitacciyar mawaƙiya da ita bata tashi ba ma sai da ta wuce shekaru 40 har mutu eh mutane suna ganin cewa kamar lokacin tauraron mutane yakan dishi a wancan lokacin to amma ita a wannan lokacin ne da tauraron waɗanda suka fara waƙoƙi yake dishewa sai
ita
yawa ita ta
yi abin mamaki a fadin duniya dukkan inda waƙe ke kaiwa
wannan mata ta kai ta taka rawar gani tun tana yi tana fakewa a inuwar wani da shi yake daukan kamar za a ce daukaka da muryarta
yawa
ita kafin Allah ya yi ita kuma taurarinta zai haskaka a wannan to kamar yadda muke jin labarin rayuwarta ta yi fama a rayuwa faɗi tashi ta fuskanci faɗi tashi a rayuwa amma Allah ya mata ɗaukaka zuwa ƙarshen rayuwarta to yau wannan na cikin labarin ma a wannan rana amma kafin mu kai nan muna mawaka baki daya a Nigeria, Niger, Cameroon da duk da inda suke a Africa da duniya baki daya wato dan sana'a masu wannan sana'ar to muna taya su jajen wannan rashi da kuma dukan ma'abuta ko kuma masu kaunar wannan mawakiya to baba muna batun rasuwa kafin mu je inda ake biki bari tunda mun faro da
wannan
rashi to bari mu mika gaisuwar ta'aziyya ta musamman ga abokiyar aikin mu Aisha Ma'azu
haka
domin rasuwar mahaifiyarta wadda ta rasu ranar Lahadi da dare bayan doguwar jinya to da Aisha da iyali kande da yayyanta duka baki daya da zuriya baki daya da ita mama ta bari ta ita kuma ta rasu tana da shekaru 86 a duniya to Allah ya ji kan mama Allah ya sa ta huta Allah kuma ya kyautata makoman mu baki daya to sai kuma wannan gaisuwar ta'aziyya ita kuma kakar iyar mu ce Zainab Salman Garbada da kakarta ta rasu wato Mrs Florence Ismaha Dauda wadda ta rasu ita kuma ita ma a cikin wannan makon jiya an yi ado in sallama ta yau kuma ake jana'iza ta da karfe 10 na safe a majami'ar Saint Bartholomew dake Busasa Zaria da karfe 10 na safe to muna kara mika gaisuwar ta'aziyya ga dangi baki daya Allah ya kara mana dangada Allah kuma ya kyauta ta karshen mu duka
amin sama amin to da yake duk da yake cewa da yau mun tashi ne da shirye-shiryen rashe-rashen nan da aka mana
haka
na duniya baki daya da na wato ƴar uwan mu wanda ya same ta da kuma kaka to amma duk da haka bari mu mika wannan sakon taya murna zuwa ga iyalan Alhaji Abdullahi Wakala magatakarda babba na Gusau da kuma na Alhaji Sani Dangata Gusau na daurin aure ƴaƴansu Abdullahi Sani Dangata da amaryarsa Jamila Abdullahi Wakala wanda za a daura a yau Asabar nan a kofar gidan marigayi Sheikh Malam Mijin Yawa a bakin sinima da karfe 2:30 na rana to Allah ba da zaman lafiya da kuma zara'a daya ba
to amin sama amin to baba kamar yadda muka ce yau shirin namu dungurungun zamu yi shi ne akan wannan waƙoƙin ita wannan marigayya ita wannan marigayya kamar yadda aka bayyana ta rasu ne a ƙasar Switzerland inda ta koma da zama don ta zama ƴar ƙasar Switzerland duk da yake ainihin ba Amurka ce haifaffa Amurka ta zama ƴar ƙasar Switzerland din nan shekaru 10 da suka wuce kuma can ta koma da zama wato ita bisa ga bayani dai an haife ta ne kusan sai ka ce a cikin talauci kuma bisa ga tarihin ta mahaifiyarta ta bar babanta tana ita tana da shekara 11 to ta girma da babanta sai da ta shekara 10 tana da shekara 17 kuma ta koma zama wurin babanta dai ana bayanin cewa ita rayuwarta baki daya dai bata ji dadin rayuwa irin yadda yara za su zuwa haka dai amma kamar yadda muka bayyana daga baya dai tauraron ta ya fito ya haskaka ta zama fitacciyar mawaƙiya da ake ji da ita ba Amurka ba a duniya baki daya
da kuma muna ƴan ƙadana mun ji
wato kusan sai ka ce ita bisa ga bayanan ita waƙoƙin da take ana akwai waɗansu da suke da baiwa suna rubuta waƙa suna yin waƙoƙi amma ita waƙoƙin da take da ta yi baki daya waƙoƙi ana rubuta mata ne amma takan yi waƙan saboda yadda Allah ya bata baiwar murya da kuma yadda take tafiyar da ya zama ta yi fice kwarai da gaske a cikin harkan waƙoƙin nan kuma sabili da yadda ta fuskanci rayuwa da kuma gwagwarmaya da ta sha a rayuwarta galibin waƙoƙin da take waƙoƙin da take bayyana tarihin ta da kuma eh bisa ga matsayin da take a wannan lokacin take yi waƙoƙi kan waɗannan
gizon akwai wani da ya ji wannan labarin sai da su a daman can matan nan tana nan a raye a
yi
saboda ya ji waƙoƙin
eh kwana yawa yawa kuma ta daɗe yawa ta daɗe tana waƙoƙin nan kusan mutane za su ce a ce har yanzu tana da rai
eh haka ne
eh haka ne eh haka ne
sai yanzu ta yi
ne sai yanzu ta yi
Down the road, out on the bridge, and make the first day of time. We are the children in a race. We are the ones left behind, and I wonder when we all ever gonna change. There ain't nothing gonna be, till nothing else remains.
Baba muna shiri ne dungurungun kamar yadda muka ce na karrama wannan fitaccen mawaƙiya Tina Turner ta faɗi cewa kuma kuna yara kuna jin waƙoƙin nan to ban san ko kuna da rawa
dan yanzu ka duba YouTube za ka ga waɗansu ƴan yara kai sun tafa ke za ta ne su ta kai wannan ya ko da talauci muna jin daɗi wato awa to ai sai sa abunan kuma suke maganin hawan jini to gidda abokiyar aiki mu tana ɗaya daga lokacin suna ƴan mata yawa tana ɗaya daga cikin waɗanda kinetodan nan ta take burgewa awa wato mun samu mun yi ran da binta ta ce da aka ji rasuwar Tina Turner nan ma sabili da yanda a daɗin nan tana ɗaya daga cikin mawaƙan da kowane lokaci tana sai da aka kira ta ake mata jaje to bayan da kike ce in ka ce ko ya je binta
babu shakka rasuwar Tina Turner muna cikin wa'anda ya taɓa sosai saboda lokacin muna ƴan matanmu muna makaranta waƙoƙin Tina Turner mun ji su kaman me mun san su sai ka ce abun yanzu sai mu ce abun kunya ne ma kamar yadda muka san ido karatun mu na Qur'ani a lokacin mutum yana yaro so muna makaranta da Tina Turner da Madonna da Michael Jackson wa'annan waƙoƙin su haba wato Tina Turner sannan labarin ta tun muna lokacin ma bamu san yadda zaman aure sosai yake ba muna sanin da yadda mata wasu sukan sha wahala mun san labarin ta yadda ta sha wuya a hannun Ike da dukan da yake mata da komai wato abu ne wanda duk mace in kina mace in kika ji irin wannan kika san irin wannan dole zai taba ki daga baya mu ma mun zo mun yi aure so duk irin wannan abubuwan ka zo ka san su ka fahimta amma Tina Turner kam haba amana shi mata legs ne baby legs nake ce mata saboda kafafunta tana da very beautiful legs wato kafafu masu kyau ita ta san Allah bai mata dama halitta na fuska ba mai kyau ba amma to shi yasa duk zaki ga wasu kayan da take sawa dole kafafun ta nan ita suna nunawa
kin ce kun yi yayi irin suturarta
wato haba kar in dai ba faɗo wani abu da yanzu wani zuwa akwai wani dan riganta wani irin 70 pounds haka lokacin aka yi irin masu knock-off din nan a London you know da na Madonna da skirt din nan 70 pounds ba zan manta ba wannan shekaru da suka wuce da dama wannan skirt din mun sa su mun sa you know in kika ga mu muna sa high heels din nan ina tuna a makaranta high heels din nan muka sa su haba mu ma ga mu nan mun fito wato Tina Turner kenan you know ayi Tina Turner ta suna ta shahara ta shahara na tabbatar cewa duk yanzu waɗanda muka yi makaranta din nan da su kawaye na da su Kristi da su Siri da sauransu yanzu su Aisha duka za su tuna duk yanzu
to wace waka ce ta fi burge ki
waƙoƙin ta sun taɓa kowa kuma ko ina a duniya an sani musamman wannan waka ta What's Love Got to Do With It wato waka ce wadda wani ko sunan What's Love Got to Do With It wato menene zai wannan ya sa ko so zai kai ga haka saboda in ka duba tsabin abinda ta wahala ne bata san soyayya ba Tina Turner bata san soyayya ba bata samu soyayya wurin uwarta ba bata samu soyayya wurin ubanta ba haka ta tashi daga nan tukuna har tazo Allah ya taimake ta lokacin da ta shiga wurin inda ake dan waƙoƙi din da wata ran taje aiki din ya je yin waka taje ta dauki mic tayi ta fara waka daga nan inda suka haɗu kenan gani to ta zo ta zauna da shi nan ma bata ji dadin aure ba so bata san soyayya ba bata san ni ba waƙoƙin ta shi yasa duk wanda bai fahimta ba zai ga irin suna da ƙarfi haka little harsh amma saboda a yadda ta tashi ne daga baya ne bayan ta kufce ta gud daga aikai Allah ya taimake ta ta samu yaron da ta aura ya da ta girme shi sosai amma kowa ka tunga cewa ta aure yaro ta aure ya amma kinga inda Allah ya bata kwanciyar hankali kenan ta koma can inda ta zauna hankalinta ya kwanta anan ne har ta ƙara sayin da taje ta rasa auren amma daga baya ne tazo ta san me ne so kin gani so shine tambaya ta wannan what love got to do with it menene ne tambaya ce kai gani kai ai ce ne sana kan mai mun jira shi da tona duk da yake na daina ganin waƙoƙi na tana ba ni zuwa waƙoƙi amma dai yau da sun tun mun ga muka ji kaman tun tuni jiya
But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? Got to do it. What's love but a second-hand emotion? What's love got to do? Got to do with it. Who needs a heart when a heart can be broken?
Allah jikan murgaya tina Allah jikan tina Allah kyautata namu karshe mu kuma Allah ya samu bakkiyawan baya shi ne ke da mai yawa Allah ya samu bakkiyawan suna mu bakkiyawan baya
amin
to baba naga malama Juli na daga mana hannu sabili da aka tina ku ja barki nan yanzu a madadin
baba ya fu baki
alheri yake muku fata alheri da ku fatan Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
Acting confused when you're close to me. If I tend to look dazed, I read it someplace. I got called to be. There's a name for it. There's a place that it is. But whatever the